kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta yi wazirar da kungiyar kwallon kafa ta Everton a wasan cin kofin English Football League na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar Ingila a matakin wasan zagaye na 16 round of 16 da ci 2-1. Bayan kammala wasan, kungiyoyi takwas ne suka samu zuwa wasan zagaye kusa da na karshe wato kwata final, kuma jerin sunayen kungiyoyin da suka samu nasara a gasar. Akwai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City da Bristol City, Arsenal da Chelsea. Akwai kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth da kuma kungiyar kwallon kafa ta West Ham United. Wayannan su ne wayanda za su kara a wasan na gaba. A bangaren wasan cin kofi na kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 na kasar Spain kuwa, shi ma a jefin kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta ya sha kashi a hannun Celta Vigo a gidanta da kwallo 2-0. Suka sulhu da 1-1 tsakanin su da Atletico Madrid. Real Valladolid ta sha kashi a hannun Leganés da kwallo 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Formentera kuwa ta tashi 1-1 tsakanin su da Atletico Bilbao. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Girona za su karɓi bakuncin Levante. Kungiyar kwallon kafa ta Deportivo La Corona za su fafata da Slavia. Sai kungiyar kwallon kafa ta Fuenlabrada za su fafata da Real Madrid. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Espoir za su karɓi bakuncin Real Sociedad. Za mu ga wasannin ne tun daga misalin ƙarfe 6 na yamma a wurin Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chad, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Tenerife za su karɓi bakuncin Espanyol. Idan muka sake kowa kasar Ingila kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta bayyana sunan Claude Puel a matsayin sabon jagoran kungiyar. Mai horar da wasan ɗin shekara 56 da haihuwa ɗan kasar Faransa ya mai gurbin tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne Shakespeare, wacce kungiyar ta sallame ranar Talata 17 ga watan goma na shekara 2017 sakamakon rashin taɓuka wani abin a zo a gani da ya yi tun bayan hawarsa kan kujerar. Sabon kocin ya rataɓa hannu a kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ne na tsawon shekaru 3. Kafin zuwan ga kungiyar, ya kasance tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila, wacce ya jagorance ta shekara 2016 zuwa 2017, inda ta sallame shi bisa wasu dalilai. Kocin wanda ya buga wasan kwallon kafa a kasarsa ta Faransa a shekara ta 1979 zuwa 1996 ya zama mai horar da kungiyar kwallon kafa na kungiyoyi daban-daban a shekara ta 1999, inda ya jagoranci kungiyoyi da dama a can kasarsa ta haihuwa. Cikin tawagar kungiyar da ya jagoranta akwai kungiyar kwallon kafa ta Monaco da kungiyar kwallon kafa ta Lille, Sierra Leone da kuma Nancy. Daga bisani ya tsallako zuwa kasar Ingila, inda ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta Southampton na tsawon shekaru guda. Kungiyar ta Leicester City dai ta ce tana da tabbacin cewa sabon mai horar da kungiyar zai ba da irin tasa gudunmawa wajen dawo da martabar kungiyar a idon duniya. Leicester City dai ta sallami kocin ta biyu kenan a cikin shekaru biyu da suka wuce, cikinsu har da tsohon kocin ta Claudio Ranieri, wanda ya jagoranci kungiyar ta lashe kofin Premier League na shekara 2015 zuwa 2016 na kasar Ingila, bayan kawarta sama da shekaru 100 da kafata. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin jihohi. Ci gaba da sauraron, huta lafiya.